ɗaruruwan mata ne suka yi cincirindo a ofishin hukumar shiga tsakani wato Mediatur de la République inda suka buƙaci hukumar ta tsoma baki don ganin ma'aikatar ministan ilimi a matakin firamare ta soke matakin na aika wasu matan aure malaman kwantaraki zuwa jihohin ƙasar da nufin rage cunkoson malaman makaranta a nan Yamai inda aka kiyasta cewa sama da 2000 ne ke zaune ba ajin karatu. Madam Fatima da Isaka ita ce shugabar kungiyar mata malaman kwantaraki.
Akanin kowai duka mace goma da ke karanta suwa a kananan makarantu ne tara duka mata ne. Yau safiya ta waye ministan mu ya ce muna ma'aikata sun yawa a cikin kalasoshi na Miami. Mu kuwaye ne ba za mu yarda mu bar iyanmu ba. Mun kawo kukanmu ne da abin da ke wakana cikin ministan namu. Zaman kina ya sasanta ƴan ƙasa.
Bayan wata ganawa ta mintoci da shugabannin kungiyar matan kwantaragi, shugaban hukumar da ke kula da sasanta ƴan ƙasa Maitre Ali Sirfi ya karbi korafin na waɗannan mata a hukunce, sannan ya gindaya musu wasu sharuɗa masu alaƙa da tsarin aiki. Alhaji Mustafa Kadi Ummani shi ne daraktan ofishin babban jami'in hukumar ta Mediatur.
To na farko dai a yanzu jerin gwano da suke ya kamata su ɗan dakatar da shi domin su ba wato kawai ayyukan da za mu yi sa'a don mu samu damar mu je mu ga sauran hukumomi waɗanda suke da jayayya tsakankanin su. Shine wato minista shi da kanshi ma za mu kirawo shi ya zo nan zauren wato mai safantawa mu ce mishi to wannan abin ya kamata a sanya mishi ruwan sanyi a ciwo maganar wato a fuskar tattaunawa a ganin mu in dai akwai canza miyo tsakankanin minista da shi da ma'aikatan nasa to sai a samu ciwo kan wannan magana.
Na ne jin ta bakin ministan ilimi a matakin firamare Dr. Dauda Muhammadu Marte amma an shaida min cewa ya yi bulaguro zuwa kekare saboda haka na tuntuɓi Malam Ashanu Hima wani darakta a ofishin ministan sai dai shi ma ya ce ba zai yi wani dogon bayani a kai ba domin a tasa fahimta tsarin aikin gwamnati ne ya aika waɗannan ma'aikata zuwa yankunan da ake fama da ƙarancin malaman makaranta in ji shi. A makon jiya kungiyar ta mata malaman kwantaraki ta kai irin wannan koke a gaban shugabannin kungiyar malaman addinin Islama ta IEN akan buƙatar canzawa gwamnatin Nijar ra'ayi game da wannan mataki sai dai da alama haƙa bata cimma ruwa ba. Yayin da a dai bangare wa'adin da gwamnatin ta ɗibarwa malaman da wannan matakin ya shafa domin komawa sabbin wuraren aiki ke cika a ranar 5 ga watan Maris. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.